المسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Bayan haka ƴan uwa, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. A yau Alhamis 15 ga watan Safar, hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallam tana 1448, wanda ya daidai da 30 ga watan 7 2026 miladiya. Allah madaukakin sarki da ikonsa ya kaddara mana haɗuwarmu a wannan masallaci namu na tuna da Sheikh Jibril Umar Jibril, wanda aka fi sani da masallacin Triam a nan fage cikin jihar Kano, domin gabatar da wannan karatu namu na farko, darasinmu na farko a wannan littafi na Makarimul Akhlaqi min wahayi Imami A'immatil Akhlaqi. Wannan littafi sunansa Makarimul Akhlaq, wato kyawawan ɗabi'u, min wahayi Imami A'immatil Akhlaq, na hawahayi da aka yi wa shugaba kuma jagora na dukkan wasu masu kyawawan ɗabi'u, shine manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Kamar yadda na faɗa, wannan littafi ɗaya daga cikin manya-manyan malamanmu shi ya rubuta shi, wani Sheikh dattijon malami wanda yake garin Maiduguri mai suna Ibrahim Tahir Musa. To wannan malami da ya rubuta wannan littafi, bayan ya gama ya miƙa shi Sheikhul Muhaddis Al-Mujaddid Sheikh Ibrahim Salih Al-Husaini, ya miƙa mishi ya yi takrizi, sannan kuma na mishi littafin a ƙarƙashin AFAD, wannan mu'assasar tamu foundation namu, mu'assasatul AFAD At-Ta'limiyya, ta ɗauki littafin a matsayin a yaɗa shi, a karantar da shi, ake karantarwa a dukkan arewacin Najeriya, state 19 da Abuja na 20, dukkan akwai malaman da aka yi wa semina aka ba su wannan littafin suna karantarwa. Sannan ana karantar da shi a Sunna TV tamu, wanda Dr. Umar Dokaji yana karantarwa. Sannan ana karantar da shi a majalisai da dama. Me ye maƙasudin rubuta wannan littafin? Maƙasudin da ya sa manufar rubuta wannan littafin, ganin yadda tarbiyyarmu da al'adunmu suka lalace, muka yi nisa da koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, wanda da ba haka muke ba. Da duk wanda ya san mu musulman Najeriya, musamman arewacin Najeriya, muna da kyawawan ɗabi'u wanda kakanninmu da iyayenmu suka bar mu a kai, na gaskiya, na amana, na sanin ya kamata. To shi yasa malam ya rubuta wannan littafin, domin mu dawo da kawunanmu kan ɗabi'u nagari da halaye irin na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Wannan malamin za mu ga da farko ya bayyana a shafi na biyu, ya ce al-maudu'at, wanda ya kawo abubuwan da ya rubuta a ciki, wanda ya fara a shuk wa taqdir da muqaddima da ya yi da al-ilmu asasul akhlaq da at-taqwa umdatul akhlaq da husnul khuluq da al-haya wa fadluhu ifsha'u salam wa adabuhu al-musafaha al-kalimatu at-tayyiba wa talaqatul wajh الصدق والتواضع الورع تحقق دبيو دبيو الثلاثين دكرة وندي رفي دخاتمة دقما أهم المصادر ديكاو أشتوان اللتاكي أشاتي نجي يرضى مجتي وتقريزيني وندي شي ببما مالني إبراهيم صالح الحسيني يمشي وندي يقربوتا abubuwan da ya gani a cikin littafin da kuma fa'idan littafin shafi na shida shine malam yayi ashkuru wa taqdir godiya ga wanda suka taimaka aka zo da wannan littafin har ya zo inda muke to yanzu zamu tashi a shafi na bakwai wanda al-muqaddima shafi na bakwai shine muqaddima da aka yi wanda malam ya rubuta ta yana da kyau mu karanta wannan muqaddima din bismillahir rahmanir rahim al muqaddima malam yace gabatarwa alhamdulillahi alladhi khalaqa al insana min tin godiya ta tabbata ga ubangiji madaukakin sarki wanda ya halitti dan adam daga tabo wa akramahu kuma ya karrama shi wa jammalahu ya kawata shi bil akhlaqi da kyawawan dabi'u wa allamahu ilmal yaqin ya sanar da shi ilimi na yaqini wa faddalahu ala kathirin min khalqihi kuma Allah ya fifita dan adam akan da yawa daga cikin wadanda ya halitta wa ja'alahu khalifatahu fil ardi kuma ya sanya dan adam ya zama khalifansa a ban kasa wajtaba ibadahu almu'minin Allah ya zabi bayinsa mu'minai wa hadahum ila siratil mustaqim ya shiryar da su zuwa hanya madaidaiciya wasfafa minhum a cikin su ya zabi annabiyin annabawa wal mursalin da manzanni wa arsalahum linnas ya aiko su zuwa ga mutane mubashirina suna masu bushara wa munzirina suna gargadi wa ba'atha sayyidina muhammadin sallallahu alaihi wa sallam kuma ya aiko da shugabanmu jagoranmu manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam mutammimun limakarimil akhlaq domin ya cika kyawawan dabi'u tunda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da kansa ya ce innama bu'ithu li'utammima makarimal akhlaq an aiko ni kadai an aiko ni ne dan in cika kyawawan dabi'u wato da'awar manzo sallallahu alaihi wa sallam gabaki ɗayanta da'awa ce ta tauhidi ta ibada ta kyawawan dabi'u waɗannan uku din ita sune da'awar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam dole ka zamanto kana da ingantacciyar aqida dole ka zamanto kana bautata ma Allah irin yanda yake a bautata mushi ta hanyar manzo sallallahu alaihi wa sallam dole kuma ka zamto kana da kyakkyawar dabi'a yanda kake mu'amala da mutane wa khataman lin nabiyyin kuma ya sanya manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya zamanto cikamakin annabawa sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi al-a'immatil mujahidin irada amincin Allah ta tabbata gare shi da alayen gidansa da sahabbansa waɗanda su ne shugabannin masu jihadi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin da duk wanda suka bi su da kyautatawa har zuwa ranar tashin alkiyama amma bayan haka fa inna limakarimil akhlaqi fil islam lallai kyawawan ɗabi'u a musulunci makanatan kabira yana da matsayi mai girma wa da'amatan azima kuma ginshiki ne mai girma wa rakizatan qawiyya kuma wani asas ne wani foundation ne wanda yake mai ƙarfi qala ta'ala Allah madaukakin sarki yace wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah kuma wane ne yafi kyawun zance ga wanda ya kira zuwa ga Allah wa amila saliha kuma ya aiki na ƙwarai wa qala innani minal muslimin kuma yace ni musulmi ne ba wanda ya kai wannan kyakkyawan zance ba wanda ya kai wannan kyakkyawan dabi'a wanda yake kira abautata ma Allah kuma yana aiki na kwarai, kuma yace shi musulmi ne. Sai Allah ya ce wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah, lalle kyawawan ayyuka ba za su taɓa yin daidai ba da munana. Ba yanda za a yi kyakkyawan abu ya zama daidai da mummuna, ba yanda za a yi ɓata ya zama shari'a ya zama daidai da ɓata, ba yanda za a yi ƙarya ta zama daidai da gaskiya, ba yanda za a yi abin kirki ya zamanto daidai da abin da ba na kirki ba. Sai Allah ya ce idfa billati hiya ahsan. Kaga anan aya san da ya fara faɗa ma kyakkyawa ba za ta yi daidai da mummuna ba. Kaga umarni ne a gare ka cewa ka aikata kyakkyawan aiki, ka mu'amalanci mutane da kyakkyawan mu'amala, domin kyakkyawan mu'amala da kyakkyawan aiki ba za su taɓa daidaituwa ba da mummuna. Duk wanda yake aikata mummunan aiki da mummunan mu'amala da mummunan zance da girman kai da jijji da kai da ƙafafa, wannan ba ɗabi'u ne na musulunci ba. Sai ya ce kuma to wannan kai yana umarta ka aikata kyakkyawa kenan, to in an aikata ma kuma sai ya ce idfa billati hi ahsan, ka ingije mummunan abin da aka yi ma da abin da yake mafi kyawu. Duk wanda ya ma ba daidai ba to ka maidan mishi da abin da yake daidai, kamar abin da Hausa suke cewa in an jefe ka da dutse to ka jefi mutum da gayan fura ya taɗe ya ci. Wato idfa billati hi ahsan, duk abin da za ka yi duk wata mummuna ka ingije mummuna da abin da yake mafi kyawu, ba ma da kyakkyawa ba fa, mafi kyawu za ka yi. Fa idhan ladhi bainaka wa bainahu, idan hakan ya faru, in har waɗanda suke munana ma, waɗanda suke cizguna ma, waɗanda suke ma hassada, waɗanda suke ma baƙin ciki, maƙiya, ba sa son ka, in har kana kyautata musu kai, sai Allah ya ce sai ya kasance bainaka wa bainahu adawa, wanda a da a tsakaninku akwai wannan adawa, ka annahu waliyyun hamim, sai zama majibinci masoyi na kusa. Allah ne ya faɗa wannan saboda ya san ɗabi'anmu, kuma zancen Allah gaskiya ne. Wa man ahsanu min Allah qila, ba wanda yafi Allah gaskiyan magana. Wa man asdaqu min Allah hadisa, ba wanda yafi Allah. Allah ya san mu. Sai ce matukar duninka, aikinka, sakawa wanda ya ma ba daidai ba da daidai, to sai ya zama masoyinka. Duk jafa'insa, duk adawarsa, duk bala'insa, in dai kana kyautata mushi to sai ya dawo daga cikin masoyanka masu hamim ma fa, ba ma hubba, masu tsananin ƙaunarka, masu jibinta al'amarinka, zai iya mutuwa domin kai wanda kuma da abokin adawarka ne. To amma sai Allah ya ce wa ma yulqaha illa allazina sabaru, irin wannan ɗabi'ar ba wanda ake bawa ita sai waɗanda suka yi haƙuri. Wa ma yulqaha, irin wannan ɗabi'ar ba wanda yake samun ta illa zu hazzun azim, sai wanda yake da rabo mai girma. Ba kowa bane da yake samu wannan ɗabi'ar, ba kowa bane yake samun ta, sai wanda ya haƙuri kuma yake da rabo mai girma. Domin menene da ciwo shaitan zai zo ya samu kofa ya zuga ka, shi fai ma sharri, shi ya zage ka, shi ne ya yarfa a kanka, shi ya zauna ya ma ƙarya, shi ya taɓe ka, shi ya hana ka a baka wani abu, shi ya ma kaza, shi ya ma kaza, kuma kai ka zo ka kyautata mishi, ka yi ma abin kirki, ka faranta mishi, to ba wanda yake samun wannan sai mai haƙuri, sai kuma mai babban rabo. In ba ka da rabo ba za ka iya siffantuwa da wannan siffar ba, sai ka zamanto zuma ne kai. Duk wanda ya taɓa ka sai ka taɓa shi, duk wanda ya ma kankara sai ka manna itace, sai ka rinka bugar ƙirji kana cewa kai ba kanwar laka ba ce ba, ka rinka ji ai mu duk wanda ya taɓa mu sai ya ji mu, a tsaye muke kar duk wanda ya ba daidai ba sai mun nuna maka kuskurensa, to saboda baka da babban rabo ne a wajen Allah, shi yasa ba za ka iya yin hakuri ba ka kyautatawa mai cizguna maka. Wa qala ta'ala, kuma Allah madaukakin sarki yace, laqad mannallahu 'alal mu'minina, haqiqa Allah ya wa mu'minai tagomashin alkhairi, iz ba'atha fihim rasulan min anfusihim, yayin da ya aiko musu manzo daga cikin su, daga cikin su mai dabi'a ta mutane, mai hakuri, mai sanin ya kamata, mai dabi'u na kwarai wanda za su iya koyi da shi. Yatlu alaihim ayatihi, kuma yana karanta musu ayoyinsa, wa yuzakkihim, kuma yana tsarkake su. Dalilin da malam ya kawo ayar ashe tagomashin da Allah ya wa al'ummar da ya aiko musu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, dan ya yana daga cikin ya tsarkake dabi'unmu, ya tsarkake mu. Ashe wannan tagomashin in baka zamanto mai tsarkakaccen aiki ba, mai tsarkakaccen harshe ba, mai tsarkakaccen mu'amala ba, to kai baka amshi tagomashin alherin da Allah ya yi wa mabiya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba, baka karba ba. Domin mannallahu, Allah ya muku tagomashi ya zama ya tsarkake ku, wa yu'allimuhumul kitaba, kuma yana koyar da su alqur'ani wal hikmata da sunnan manzo sallallahu alaihi wasallam da hadisai. Wa in kanu min qablu, kuma duk da yake da kafin nan, la fi dalalin mubin, yana cikin bata wanda yake mabayyane, ko da sun kasance da a cikin bata mabayyane, amma Allah madaukakin sarki ya shiryar da su. Shi yasa malam yace inna dinal mar'i, lalle addinin mutum, la yastaqima, ba zai taba tsayuwa ba, tsai ya tsaya akan daidai, wala yaktamil, ba zai taba cika ba, illa bi makarimil akhlaqi, sai da kyawawan dabi'u. Fali makarimil akhlaqi makanatan 'aliya, malam yace lalle kyawawan dabi'u yana da matsayi mai girma, wa ahammiyatan baligha, yana da muhimmanci wadda ta kai makura, liman yuridu an yaltazima bid-dinil islami, ga duk wanda yake so ya bi addinin musulunci, duk wanda yake so ya yi musulunci, duk wanda yake so ya kasance cikin musulmi, to sai ya ɗauki kyawawan ɗabi'u shine mafi muhimmanci a gare shi. Waliza, dan haka ne madaha Allah subhanahu wa ta'ala annabiy al-karim, Allah madaukakin sarki ya yabi annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, wanda yake mai girma mai karamci, bi annahu ala khuluqin azim, yace yana kan dabi'u manya, yana kan al'ada manya. Yaqulu Allah ta'ala, Allah madaukakin sarki yace wa innaka la ala khuluqin azim, lallai kai manzo sallallahu alaihi wa sallam la ala kana sama, domin ala alful isti'la ne, in nace fi ciki tahat kasa, in nace ala sama, hadhihi min din alal manbada manbada, kaga wannan abin nan tishu din tana kan tebur, ala kenan zan yi harfin, in yana kasa sai in ce tahat, in a cikin loka ne sai in ce fi, to amma sai Allah madaukakin sarki ya yi amfani da wannan harafin ya ce la ala khuluqin azim, to sai malamai suka ce kawo wannan harafin yana nuna ne hatta kyawawan ɗabi'u suna koyi ne da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, saboda ai shi ne maɓuɓɓugarsu, duk abin da ya aikata shi ya ci ne su tamtin na cewa wannan abin yana da kyau. Ba za mu san abu mai kyau ba sai daga aikin manzo sallallahu alaihi wasallam, ba za mu san abu mai kyau ba sai daga maganarsa, sai daga tarihinsa da sirarsa. To wannan yake nuna mana cewa kyawawan ɗabi'u suna uguwa ne daga aikinsa, don haka shi yana sama da su, ba a ce yana da akwai ba, yana da sama, domin shi ne tushen kyakkyawar ɗabi'a sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. To haka mabiyan sa ne kamata su zama. Wada'al mu'minina, shi yasa Allah madaukakin sarki ya kirayi mu'minai ilal iqtida'i bihi, su yi koyi da shi, fi jami'i ma ja'a bihi, a duk abin da ya zo da shi. Ko menene kana so ba ka so, fil manshat wa fil makrah, kana ki kana so, yayi ma bai yi ma ba, ya dace da ɗabi'arka bai dace da ɗabi'arka ba, zaka samu ba zaka samu ba, asara zaka yi in kai, ko ba za dole kawai in an ce manzon Allah ya ce kaza za a yi kaza za a yi, ba ruwanka da natija, kai dai ka bo manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Fa qala ta'ala, Allah madaukakin sarki ya ce laqad kana lakum fi rasulillahi, haƙiƙa ya kasance a gare ku dangane da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam uswatun hasana, abin koyi mai kyau, amma gawa liman kana yarjullah, wanda yake nufin Allah, wanda yake fatan samun rabo a wajen Allah, wal yawmal akhir, wanda yake so ranar lahira ya haye, wa zakara Allah katira, kuma wanda yake ambata Allah da yawa, wal qur'anul karim, malam yace al qur'ani was sunnatun nabawiyya, da sunnan manzo sallallahu alaihi wa sallam, hiya masdaru makarimil akhlaq, shi ce su ne mabubbugan kyawawan ɗabi'u. Bin sunna da bin al qur'ani su ne mabubbugan kyawawan ɗabi'u, su ne kawai alkitabu was sunna da kuma fahimtar magabata na ƙwarai, su ne mabubbugan kowane kyakkyawan ɗabi'a da za ka samu. To za ka samu alƙur'ani yana kira, ko manzo Allah ya ɗabbaka alƙur'ani a aikace. Shi yasa malam ya ce lamma su'ilat sayyidatu Aishatu an khuluqihi sallallahu alaihi wa sallam, yayin da aka tambayi matar manzo sallallahu alaihi wa sallam sayyida Aisha, Allah shi yarda da ita, an khuluqihi, dangane da ɗabi'unsa sallallahu alaihi wa sallam, aka ce wa nana Aisha, menene ɗabi'un manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam? Sai nana Aisha qalat, sai ta ce ta bada kalma taƙaitacciya, ta gama komai, ta ce kana khuluquhul qur'an, ɗabi'unsa shine alqur'ani. Domin duk wata aya a cikin alqur'ani manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ɗabbaka ta, inda ya ce alheri ce a yi daidai, a yi wa Allah ɗa'a, ya aikata ta. Shi yasa aka ce in ka ga manzo sallallahu alaihi wa sallam yana tafiya, qur'ani ne yake tafiya a ban ƙasa. Al-mushaf yadubbu ala al-arfi, qur'ani ne yake tafiya a ban ƙasa. In ka ga ya tashi, qur'ani ne yake tashi. In ya zauna, qur'ani ne ya ce zauna. In ya buɗe baki, abinda qur'ani ya yi nuni, duk inda ɗabi'unsa gabaki ɗaya da halayensa alqur'ani. Ya ce malam ya ce ai annahu tabbaqa alqur'ana fi hayatihi kullaha, ya aiwatar da alqur'ani a ɗabi'unsa gabaki ɗayansu. Fa hayatuhu, rayuwarsa sallallahu alaihi wa sallam, tatbiqun amali, aiki ne a aikace, likitabillahi ta'ala, da littafin Allah subhanahu wa ta'ala. Wa min huna, daga nan ne sarat masdaran min masadiril akhlaqi, sai kasance wannan ɗabi'un nasu nasa da rayuwarsa ta zamanto maɓuɓɓugan kyawawan ɗabi'u, alkarima alhamida, masu kyau, ma'abin godiya, suka zamanto daga nan ne ake samun. Qala ta'ala, Allah madaukakin sarki ya ce mu'alliman, yana mai karantar da manzo sallallahu alaihi wa sallam, wa murabbiyan, yana mai tarbiyantar da linabiyyihi sallallahu alaihi wa sallam, da manzon sallallahu alaihi wa sallam ya ce khuzul afwa, ka rinƙa yin yafiya, duk wanda ya yi ma ba daidai ba ka yafe mishi, duk wanda ya taka ma kai mishi afuwa, ka yafe mushi wa amuru bil urfi kai umarni da shari'a ko kai umarni da kyakkyawan al'ada wa a'rid anil jahilin karinka kuma ka kauda kai ga wawaye jahilai wanda za su fada ma bakan magana sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam baya tankawa yazo wucewa a zage shi ayi dariya a nuna shi kaga wanda yace Allah ya aiko shi a kalkale da dariya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai taba nuna mishi yahuda su zo wucewa yana zaune da nana Aisha radiyallahu anha yace sama alaika manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wa alaikum nana Aisha ce wa alaikumul la'na tace sama alaikum wa alaikumul la'na nana Aisha saboda ta ji haushi nana Aisha ya za a kalli manzo sallallahu alaihi wasallam yahuda marasa kunya tace mutuwa ta tabbata akan ka saboda sun san musulmi suna ce assalamu alaikum sai suka juya sama alaikum nana Aisha tace mutuwa ta tabbata akan ka kanku in wa Allah ta tabbata manzo Allah ya rufe bakinta tace ya Aisha ala al'aqalli yace musu wa alaikum su idan suka yi mana addu'a Allah fa bai karba kafirai ne mushrikai ne arna ne yahuda ne amma mu in muka musu Allah zai karba to dan ne zamu mutu bakinki yana da tsarkin da wannan addu'a da kika yi sai Allah ya karba to kuma mu ba a aiko mu ba dan kowa ya zama la'ananne ba dan haka aka aiko mu ba ya Aisha wannan shine wa'arin anil mushi anil jahili jahili ma yace ma kaza yama abinda ba daidai ba yama dan kira yama habaici yazo yama wani magana ta izgili kawai ka kai kalle shi kamar addu'a to shi yasa Allah madaukakin sarki ya koyar da manzo sallallahu alaihi wasallam ga yin afwa afwa sako ta shafa komai ta shafa kowa da kowa za mu karanta a gaba ka ji afuwa ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda wallahi hankali da tunani ba zai taba sawwarawa za a iya irin wannan afuwar ba sai ya kure ma tunaninka gabaki daya to da abubuwan da aka yi mar yayi hakuri kuma yayi afuwa kai yayi kyauta ma jafa'in da ƴan kauye suka yi mar bai motsa ba a zo a yi wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam magana sahabban sa har sun zare takobi amma su ga wanda yake mishi magana yana ba su kyauta to kaga wannan shine ya dabbaka abinda Allah ya mishi ya umarce shi wa qala subhanahu wa ta'ala ubangiji madaukakin sarki yace wa ibadur rahmanil ladina yamshuna ala al-ard bayan Allah bayan ar-rahman mai jin kai alladhina sune yamshuna ala al-ardi hauna suke tafiya a ban kasa cikin nutsuwa fa hauragiya wa idha khatabahum al-jahiluna yayin da jahilai suka musu wauta qalu salaman suna cewa mu zaman lafiya muke newa kaga sai Allah ya siffanta bayinsa ibadur rahman ga aikin tafiyar su cikin nutsuwa da tsafta ba hargowa da kaga tafiyar yanda suke ba wai laƙai laƙaƙai kamar ɗan Daudu ba ba kuma bub 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 kana buga ƙasa ba tafiya ta tawadu ta hankali wanda duk wanda ya ga tafiyarka in ya kalle ka zai ce wannan nutsatsen mutum ne so da yana tafiya cikin nutsuwa cikin kwanciyar hankali cikin salama yasa aka ce tafiyar manzo sallallahu alaihi wasallam in yana tafiya kai ka ce yana gangarowa daga dutse haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake tafiya yana riƙe jikinsa wannan ita ce tafiya ta bayin Allah muminai ba jiji da kai ba budawa ba cika titi haunan suke tafiya sannan duk wanda ya musu jahilci to abinda suke cewa salaman salama fit fit mu ba mu zo tashin hankali ba rijima bane ba abun. Wa qala ta'ala Allah madaukakin sarki yace fabima rahmatin min Allah linta lahum, yana daga cikin rahamar Ubangiji madaukakin sarki da yawa bayinka yawa bayinsa gabaki daya linta lahum, da ka zamanto mai saukin kai a tare da su. Walau kunta fabban, da ka kasance fabban mai mummunan dabi'u, ghalizal qalbi mai jafa'in zuciya, lam faddu min hawlik, da ba su zagaye ka ba, da sun watse, lam faddu min hawlik, da sun watse sun bar ka. Ashe idan kana so ka kori mutane daga gefanka, to ka zamanto mai mummunan ɗabi'a, mai jafa'i, mara yafiya, to wallahi za ka wayi gari ba kowa tare da kai, masoyanka za su watse. Wannan sirri ne da Allah yake faɗa mana. Ashe in kana so mutane su zagaye ka, su ƙaunace ka, su so ka, to linta lahum, ka zama mai sauƙin kai, mai tausasa harshe, ba jafa'i, ba mummunan magana. Domin haka Allah madaukakin sarki ya ce ya mai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan al'umma su zagaye, haka kuma suka zagaye shi, lullube shi. Law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim, yace wallahi waɗannan da kuɗi kake ba su ya Rasulullah, in za ka kashe duk abin da yake duniyar nan yanda zuciyarsa ta karkata zuwa gare ka ya Rasulullah, da ba za su yi ba. Wani abin ba kuɗi yake bayarwa ba, duk kuɗinka kana ba mutum kyauta a hannunka yana haka yana karɓa, amma ya fita haka zai ce shegen nan na ɓamɓaro nawa, ɗinka yake. Law anfaqta ma fil ardi jami'an, ashe bayan kyauta da sadaka da taimako kuma akwai kyakkyawan hali, ka zamanto mai ɗabi'a ta gani, mai sauƙi, mai afuwa ga mutane. Shi yasa Allah ya ce fa'fu anhum, to ka rinƙa musu afuwa, duk wanda suke ƙarƙashinka, matarka, ‘ya’yanka, yaran gidanka, wanda suke aiki a ofis ɗinka, wanda suke ƙarƙashinka, za su yi ma ba daidai ba, wannan dole ne, amma ka rinƙa musu afuwa. Abokanka, maƙotanka, dukkan a kasuwa ne, a wajen aiki ne, a aikin gwamnati ne, a shugabanci, sai ka ga ba daidai ba, amma fa'fu anhum, ka rinƙa yi musu afuwa. Wastaghfir lahum, ka rinƙa nema musu gafara. Wa shawirhum fil amri, kuma ka rinƙa shawara da su a cikin al'amari. Wannan fa shugaban halitta gabaki ɗaya ake gayawa, to kai waye da ba za ka yi shawara da mutane ba? Dole malam sai ka yi shawara da matarka, sai ka yi shawara da ‘ya’yanka, sai ka yi shawara da yaran kasuwarka, sai ka yi shawara da abokanka, sai ka yi shawara da maƙotanka, sai ka yi shawara da masu maka hidima, sai ka yi shawara har masu kare ka, sai ka zauna ka ce ku ba ni shawara me ya kamata in yi waje kaza. Waye kai, tunda Allah ya ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa shawirhum fil amri, wanda ake mai wahayi ya ce a mishi ka yi shawara. Shi yasa duk abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai aikata sai ya tashi ya ce ashiruni ya qaum, ku ba ni shawara me ya kamata in yi. Manzon Allah fa sallallahu alaihi wasallam ana mai wahayi, amma dan ne Allah ya sa zama mai haka, dan duk wani shugaban da zai biyo, duk wani mai kuɗin da zai biyo, duk wani ubangidan da zai biyo, duk wani mai sarautar da zai biyo, duk wani mai matar da zai biyo da ‘ya’ya, to ya shawara. In an cewa manzon Allah ya shawara kuma ya yi, to kai waye da ba za ka yi shawara da mutane ba? Ka rinƙa gani duk abin da ka faɗa shi ne wa shawirhum fil amri, ka yi shawara a cikin lamarurruka. Fa iza azamta, Allah madaukakin sarki yace to idan ka dauki niyya ka dauki azama ka dauki abu an yanke ga abu kaza shine daidai fatawakkal ala Allah to kai tawakkali ga Allah wannan kun ga wannan gabar ta nan gun a siyasatu shar'iyya akwai ranar da akwai lokacin da muke Sudan da aka yi rijima kwarai akan wannan gabar malamai suka yi ta mai da yawo shi ashura mulzima kuma har yanzu akwai wannan jayayya a duniya shi shura mulzima au ghairu mulzima dole ne shura in shura suka baka shugaba mashawarta suka baka kaza dole kai aiki da shi wasu malamai suka faɗa ka ashura mulzima suka kawo wannan ayar wa shawurhum fil amri manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada shura ba abinda yake so bane ba a fita yaki yace mu zauna a gidanmu mu zagaye kada mu fita fita yakin wannan akwai hadari ba mu yi karfi ba ba mu same ba amma wasu suka tashi suka ce ya rasulullahi wallahi ba mata ne ba ba za mu zauna a gida ba sai mun fita sai an fita an gwabza yakin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi shiru yace yanzu kuna ganin a fita suka ce wallahi sai an fita manzo Allah yace shikenan yace ga ya sako silkarsa ya sako takobin yaki ya fito sai kuma sahabbai bayan ya tafi da tije suka ce bai so a fita amma kun ba da shawara ko bai kamata ya ki daukar shawarar ku ba gashi nan kun jawo an fita sai suka ce to bari in ya fito sai mu ba shi haƙuri yana fitowa wannan matasan samarin yan bana bakwai suka ce ya rasulullahi mun yi kuskure kada a fita manzo Allah ya ce a ai ko bayan ba wani annabin da ya sa silkan yaki kuma ya cire ba ai ba yace babu in dai tunda na sa to kuma sai an fita aka fita yaki to kaga wannan sai masu hujjar cewa shugaba ya nemi shawara suka ce suka kafa da dalilai da dama suka ce dole ne wayansu kuma malamai suka ce a'a ghairu mulzima shugaba zai nemi shawara a bashi shawarwari sai ya je ya ga wacce ce tafi domin shugaba yana kan wani kujerar da wataƙila wani abin mutanen da suke gaban shi ba za su hango ba shi zai hango wato ba kullum ba ya bi shawara zai yi amfani da ilimin da yake da akwai da consultation da zai rinka yi wataƙila ya yanke wani hukunci ko ba za ku gano ba to sai suka kafa dalili da wannan ayar Allah ya ce wa shawurhum fil amri fa iza azamta kai shawara da su amma yayin da ka dau izina ka dau wani azuma ka fahimci wani abu to fa tawakkal ala Allah ka tawakkali ka aikata to haka akai ta bugawa haka akai ta buga gwamnati tana gwamnati a lokacin ta El Bashir tana daukar janibin shura ghairu mulzima ba dole bane shura akwai abubuwan da shugaba zai dauka shi yasa suka yi wasu abubuwa da dama mutane ba su sani ba aka zo aka yi ta kace da sai aka har daga karshe dai manyan malaman da suke tafiyar da gwamnatin suka tabbatar da cewa kai to da in mun dauki ra'ayin shura ghairu mulzima ba dole wannan tabargazar da kuke zuwa ku yi ku jawo mu kuma ya gani kai yanzu dole ku rinka jin shawara duk abin da za a yi ku ba mu shawara nan za a je a aiwatar da wani mummunan aiki a wajen gari kuma su malaman ba su sani ba saboda shugabannin suka je suka aika ya jawo kasar bala'i aka sa takunkumi aka yi menene kai wannan abun menene kai wa Mubarak hari a Ethiopia malaman mu ba su sani ba sai bayan da aka kai harin suka sani ni na san Profesa Hajinur ɗaya daga cikin malaman mu wanda yake koya mana shari'a yana daga cikin wanda yake cewa shura ghairu mulzima amma daga lokacin ya ce mulzima ce sai dole ce to da tabar wahalar da Sudan suka sha kowa ya san kadiyar wannan lokacin da aka je taron AU a Ethiopia Addis Ababa aka kai mushi hari kowa ya san bala'in da aka kai aka shiga to ya zaka fahimci ayoyin alkur'ani sosai ka gane su dalla-dalla sai kana aiki da su. Yanzu da ake karanta kawai muke baka gane matsalar sai ka dauki kowane ra'ayi, amma su da yake dan bakashi suke sai suka gane menene matsala, ina wani ra'ayi ya kamata yanzu a rinjayar. To har abada haka Al-Qur'ani yake. Din rishin sanin fa hikimar Al-Qur'ani da adalcin da Al-Qur'ani ya zo da shi da zaman lafiyar da Al-Qur'ani ya zo da shi, saboda mun fitar da shi daga cikin rayuwarmu. A gwamnatance, in na ce a gwamnatance shi ne a siyasa, a economics, a administration, a mu'amala ta yau da gobe, sannan a ɗaiɗaiku, in na ce a ɗaiɗaiku, a ibadunmu, a ɗabi'unmu, a halayenmu, mun jingine Al-Qur'ani. To shi yasa muka kasa ganin mu'jizozin Al-Qur'ani da yanda Al-Qur'ani yake. Yau je ka Afghanistan a yanzu da suke ɗabbakawa, ka je ka ga yanda ƙasar yanzu take komawa. Kwanan nan ma bai fi sa TV sun samu mai man da bai da adadi. Ikanin tsinsu ya yi ƙarfi, sun hana dubban kunansu, sun hana riba, sun hana karuwanci, sun hana shan giya, sun hana komai. Kuma Allah sai ɓuɓɓugo alheri yake musu. Saboda sun ɗabbaƙa littafin Allah, sun yarda Al-Qur'ani shi ne dastur ɗinsu, shi ne constitution ɗinsu. Malam ya ce haza wa inda ma tarji'u ila siratihi. Bayan wannan ayoyin da muka karanta, in ka koma wajen sirarsa, rayuwarsa sallallahu alaihi wasallam, tajid amamaka mawaqifa mu'jiza, za ka samu a gabanka matsayai da ya ɗauka miracles na mu'jizoji, wanda za ka rasa ya aka yi ɗau wannan matsayar kuma ya yi wannan aikin. Wa shama'ila muhammadiyya, kuma za ka ga ɗabi'u masu kyau na manzo sallallahu alaihi wasallam. Wa sifatin amaliyya, za ka ga siffofi a aikace. Wa akhlaqin hasana, da kyawawan ɗabi'u. Ta halla biha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, wanda manzo sallallahu alaihi wasallam ya siffantu da su. Wa labisaha, ya sanya su. Wa tajammala biha, ya kawata kansa da su. Wa faha minhu abaquha, wanda gabaki ɗaya kamshinsu mai daɗi ya yaɗu. Dowa faha shi ne intashara, aqabuha shi ne ra'ihatu tayyiba, kyawawan ɗabi'un ya yaɗu duk duniya ta sani. Malam wanda ba musulmi ba, Abu Sufyan Sirakal, shugaban duniya gabaki ɗaya, super power na duniya gabaki ɗaya, domin shi ne shugaban Rum, ya tambayi Abu Sufyan a lokacin da ya musulunta faɗa ɗabi'un manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, da ya gaya mishi kaɗan daga ciki, ya faɗa mishi ga yanda yake, ga yanda yake, ga yanda yake. Ya raƙale, ya shiru, ya girgiza kai, ya doka sandan mulkinsa, ya ce in dai abin da ka faɗa haka ne, mulkinsa sai ya zo hannan. Ba zai tsaya a nan ba. To kaga ɗabi'unsu sun yi haɗu, hatta waɗanda ba musulmi ba, ba za su iya maƙarya ba. Ya taɓa muku alƙawari, ya canza. Abu Sufyan ya ce bai taɓa mana alƙawari ba, amma dai yanzu mun yi wani da shi, an ce shekara goma za mu gani. Amma dai a baya, to wanda ka shekara arba'in da shi, ya shekara goma sha uku a Makka, 53, ya yi shekara biyu uku, sannan kuka yi alƙawari. Duk a shekara 55 ɗin nan baya bai karya ma alƙawari ba, amma sai goma ƙashe ta nan. Ai kai ka san kai ma kawai ka faɗa ne, shi yasa ya ce bai taɓa ba. Ya taɓa cin amanar wani, ya ce bai taɓa ba. Sallallahu alaihi wasallam ya ce bai taɓa ba. Ya ce kun taɓa tuhumarsa da wani abu? Sai ce ba mu taɓa tuhumarsa ba. Wannan fa Abu Sufyan ne yake faɗa, halayen ɗabi'un manzo sallallahu alaihi wasallam yace kai saboda amana ma in takaita ma sunan sa Aminu muka sa mishi amintacce duk wata ajiya wanda ba a so ta salwanta a garin Makka mata da maza shi suke kawowa ya aji to ɗabi'un sa sun yaɓi wa ba amin huluri a haskansu sun haska ko'ina sallallahu alaihi wasallam malam yace wala kad wasafahu Hind bin Abi Hala lil Hasan wal Husayn bin Ali radiyallahu anhuma Hind ibn Abi Hala wanda khali ne na Hasan da Husayn domin danna na Khadija ne mutum ne mai fasaha mai lugha kuma ga mabubbugar da ya fito nana Khadija fa radiyallahu anha ta haife shi ya tashi tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya sa wani nan ya zama wani nan musamman wajen tabi'a wajen hali wajen fasaha wajen siffanta abu sai ya zama to ana siffan Hind bin Abi Hala in dai kana so a siffanta ma abu kaga kamar kana ganin sa kuru-kuru ko da baka san shi ba to ya je ya gano ya zo ya ma bayani to shine Hasan da Husaini suka tambaye shi ya siffanta mana manzo sallallahu alaihi wasallam domin suka ce su san kakansu shababu samarin gidan aljanna Hasan wal Husain radiyallahu anhuma suka zo suka samu Hind tunda suna kanana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu ko sun san Hind ya iya siffanta kuma ya zauna ma da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qablan nubuwa kafin annabta ma a gidan mahaifiyarsa nana Khadija radiyallahu anha kaga ya san manzon Allah ba sanin shanu ba ya san shi sani na gaske suka zo a hadisin tawil a wani hadisi dogo an sirati jaddihim ya bada musu sirar kakansu sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam jaa fihi a cikin hadisin sai yazo faqala sai Hind yace kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam la yajlisu wa la yaqumu illa ala zikrin yace manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam baya zama baya tashi sai akan zikirin Allah duk inda zai zauna sai ya ce bismillah ko'ina duk inda zai tashi in ya sai ce subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk haka manzo Allah yake duk inda zai zauna duk inda zai tashi duk motsin sa zikirin Allah ne domin shine ai wannan shine fa garkuwa ga duk wani mu'mini musulmi ba ruwanka da wani dan duba wani dan buga kasa wani dan boka wani hasashe wani mai kaza mutane kaza sun tare akan ka za a ga bayanka duk wannan abinda zai zama kariya sai sunan hasim tabbatacciya a gare ka ka zama to duk motsi kana zikirin Allah malam ka fito daga gida baka ambaci Allah ba ka shiga baka ambaci Allah ba ka shiga ban daki baka ambaci Allah ba ka fita baka yi zikiri ba ka shiga kasuwa baka yi ba ka fita baka yi ba ka sa takalminka ka sa kayanka duk baka yi ba ka yi alwala baka yi ba ka yi kaza baka yi ba ka kwanta bacci baka yi ba ka tashi baka yi ba to ai tsirara kake duk wani ja'iri da ya harbo bam wallahi sai ya same ka saboda baka da wani kariya a jikinka gidanka rushashe ne kana kulle shi kullum da shaidanu domin da ka shiga gida baka yi zikirin shiga ba da daddare manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace mani shaidanu sun ce to kun sai shaidanu duk ku taho su yi kuwa din na unguwa ku fito yau mun samu wajen kwana da an kawo ma abinci kai haka baka yi zikiri ba masha Allah har da abinci ci ku ci abinci tare da su ku yi bacci tare da su amma da ka ambaci Allah lokacin da zaka shiga sai su ce yau ba wajen kwana ba cin abinci a tare da mu sai su tashi su ware su bar gidanka yasa dole malam ka haddace zikiran manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam na kowane lokaci sai zamanto katanga a gare ka da gidanka da iyalanka kun tsare gidanku kun rufe ba kofa kawai kuka rufe ba kun rufe ta ko ina sama da ƙasa ba wani shedani da zai shiga la yajlisu wala yaqumu illa ala dhikrin wala yuwatinu al-amakina manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai kama wuri yace wannan wurin sa ne permanent kullun shi zai zauna bai kama wuri sannan kuma wayanha an ibaniha kuma ya hana kama wuri na'am to mu ba nan muka ce ba ba suna ji ba karatu ake kawai kuma yazo ta kansu kage dama haka karatu yake zo ta kansu yan gaba yazo ta kaina yazo ta kan haka zamu yi ta bulala ai wannan karatun da zamu yi bulala zamu yi kai wa kanmu in ka ji ka gyara in baka gyara ba matsalar ka ce ka ko damu in naji an mun bulala in gyara in ban gyara ba matsalar ta ce akwai ranar kindin lanci in kun ji kun gyara in ba ku ji ba matsalar mutum ce ya kai kawai ka zira mishi ido ga yanda dai manzo sallallahu alaihi wasallam yake wa idzan taha ila qaumin idan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo wajen mutane jalasa haythu yantahi bihi almajlis yana zama inda wajen zama ya kare ba a buda masa ya zo gaba sallallahu alaihi wasallam mala amma wani ma in ya zo waje malami ma zai zo waje wallahi ko a fada na zo na daina zuwa saukarsu na zo su ce ma ga malam wani muhaddisin alqur'ani ya zo basu fada ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in ya zo wajen majalisi ya iske mutane an taru sahun nan na karshe shi yake zama sallallahu alaihi wasallam wa ya'muru bi zalika kuma yana umarni ayi haka wa yu'ti kullu julasa'ihi bi nasibihi duk wanda suka zauna tare da manzo sallallahu alaihi wasallam sai ya ba kowa rabansa na girmamawa na mutuntawa na darattawa ولا يحسب جليسه ان احدا اكرم عليه منه با wanda zai zauna da manzo sallallahu alaihi wasallam ya rinka jin wani yafi karanti yafi manzo Allah yafi girmama wani ko yafi son wani ba zai taba yiwa ba ai abu rubina af abin da ya gani kenan ya buji kirki yace ya rasulullah a cikin mutane wanne ka fito yace sayyidina abubakar yace sannan yace kaina na aisha yace sannan wa yace abuha mahaifinta sannan wa sannan umar sannan yace to yayi shiru shi amru bin al-as abin da ya dauka shi za a ce na farko kowa kuma a cikin sahabban manzon Allah yana ji a jikinsa in aka ce wa manzon Allah ya fito shi zai ce to kaga wannan kyakkyawar dabi'a kenan ba wanda zai fahimci wane yanzu ya fi shiga a wajena yana girmama ya mutunta ya ba kowa haƙƙinsa sallallahu alaihi wa sallam to yanzu a cikin mu wane ne wannan sai dai tabarrukan malam dole sai an gane ai yafi son wane to manzo Allah ko ne shi yasa da aka tambaye shi ya faɗi wanda ya fito amma baka tambaye shi ba aikin sa da isa ya nuna ma ba ga wanda ya fito ga dan lele manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam aikin sa da isa ya nuna ma yafi son wane man jalasahu wanda ya zauna da manzo sallallahu alaihi wa sallam ya kirawo shi yace ya rasulullah ina son ganin ka zo mu kebe suka kebe auqawa mahu ko wanda ya tashi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace zo mu je wajen can kaga wannan abin fi hajatin cikin wata bukata sabara hu zai ma hakuri hatta yakuna huwa almunsaraf hatta ka zamanto kai ka tafi kai sallama da shi in ka zo ka zauna da shi ka kirawo shi kace kana son wata bukatar ka manzo Allah zai ta saurarar ka, za ka yi ta magana, wallahi ba zai ce to zan koma ka gama, haka zai ta yi, zai ta ji, zai yi ta yin shiru, sai ka ce to shikenan na gama, manzo Allah zan tafi, sai to shikenan. Amma manzo Allah yana jin nauyi, ka ji ya shige sai daya ya ce ma to zai tafi, zai ma sallama, zai yin wannan. Ka ji manzo sallallahu alaihi wasallam ku tafi wani waje, kuma ya ce to shikenan an gama wannan, ni zan baro ka ina da wani abu, zai yin wannan. Sai kai da kanka ka ce za ka tafi. Wa man sa'alahu haja, duk wanda ya tambaye shi wani abu, lam yaruddahu illa biha, ba zai taɓa mayar da shi ba sai da wannan. Aw bi maysurin min alqawli, ko da maganganu masu daɗi. Sayyidina Umar har ya taɓa zuwa ya ga manzo sallallahu alaihi wasallam, wannan ya zo ba ni kaza ungo, wannan ya zo ba ni kaza ya shiga gida ya ɗauko, wannan abincin gidansa ya ƙare, suturinsa sun ƙare, kuɗinsa sun ƙare, kuma ya zo yana bashi, ya Rasulullah kaza nake so, to shikenan ka zo ranar kaza kana bi na bashi, ina bi zan samu kuɗi zan baka. Sayyidina Umar ya ce ya Rasulullah abin ya yi yawa, ya yi yawa. Sayyidina Umar ya ce ya Rasulullah abin ya yi yawa, ka bayar da naka ka ya ƙare, kuma yanzu bashi kake ɗauka ya Rasulullah. Manzo Allah ya ce da'ani ya Umar, kyale ni ya Umar, ba abin da yake gabana sai dai in kyautata wa mutane. Wannan fa shi ne ɗabi'un manzo sallallahu alaihi wasallam. Kad wasi annasu minhu basuhu, haƙiƙa ya yalwaci mutane gabaki ɗaya arzikinsa da wa khuluquhu da ɗabi'unsa. Fasara lahum aban wa saru indahu fil haqqi sawa, ya zamanto jagoransu, suka kasance a wajen shi wajen gaskiya daidai suke, ba wanda zai yi wani ba daidai ba ya ce mai ba daidai ba. Kowaye ɗazu ba mun faɗa bana na Aisha an ce wa ka fi so, ya ce na Aisha radiyallahu anha. To lokacin da ɗaya daga cikin matansa take kawo mishi abinci da zai ci a kan wani plate mai kyau, Nana Aisha ta yi kamar ta karɓa ta zama mai hannunta haka, saboda ya a kwananta a ɗakinta, kuma a rinka kawo wani tangaran ɗin abin plate ɗin ya faɗi ya karye biyu. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya Aisha, abinci dai nawa ne, amma wallahi sai kin biya plate. Abinci na ne ne aka kawo na yafe, kina da daraja in yafe miki, amma wannan plate ɗin nan wallahi sai kin biya, kuma sai da tabiya. Wato shi dai in gaskiya ce kowa daidai yake a wajen shi, ba wanda zai yi a kau da kai wani yayi kuma a mahukunci, babu haka a wajen kowaye. Shi yasa ya bugi kirji ya ce walau Fatima bintu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sarakat, ko da na na Fatima wanda ya fi so fa a duniya, wanda ya ce Fatima bid'atun minni yasurruni ma yasurruha, ya ce Fatima wata tsoka ce a jikina, duk abin da yake faranta mata rai yana faranta min, duk abin da yake bakanta mata yana bakanta min, amma ya ce ko ita ta yi sata sai na yanke hannunta. To kowa majlisuhu majlisu hilmin, majalisarsa majalisa ce ta haƙuri wa haya'in da kunya. Sai ka zamanto mai haƙuri mai kunya za ka zama ɗan majalisarsa. To kai majalisarka da kake hira ta masu kunya ne da haƙuri ka zauna ko marasa kunya, to sai ka duba duk majalisar da ka ga ba wannan ba to ka batta. Wa sabrin wa amana, masu haƙuri akwai majalisarsa akwai haƙuri da amana. La turfa'u fihi al-aswat, ba a ɗaga sauti, kowa yana magana ƙasa-ƙasa. To an ce la turfa'u aswatakum fawqa sautin nabi, an ce kada ku ɗaga sautin ku sama da sautin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Shi ko bai taɓa magana ba na nesa can ya ji, sai dai in hudu ba yake da buƙatar haka. In kana zaune da shi ku mutum ɗaya yana magana ne sallallahu alaihi wasallam yanda mutum ɗayan nan yake ji, in kana can ba ka ji. In ku biyu ne yana zai ɗaga bolin ɗin kaɗan yanda mutum biyu zai ji, in ku uku ne zai ɗan ɗaga, in ku huɗu ne wato baya ɗagawa. Shi yasa ba a ɗaga fuska. wala tu'banu fihi al-hurum, ko ba a ambatan mata da mummunan zance da kazafi a wajen manzo sallallahu alaihi wasallam. Ba a zauna a majalisa a ce ai wacce yar iska ce, ai wacce tunda naga ta yi kwalliya ta fita, ai wacce wane ne yake binta, ba a yin wannan. Wala tunsa falatatuhu, kuma a wajen manzo sallallahu alaihi wasallam ba a ambatar kuskuren wani, ai wane kaza ya aikata, ai ko da kuskure ya aikata ba a ambatar wani yayi ba daidai ba, ba a ambata inda yayi ba daidai ba, sai dai ka je ka kira shi ka faɗa masa kai da shi, amma ba a hirar wani yayi ba daidai ba a majalisar manzo sallallahu alaihi wasallam. Muta'adilin, gabaki ɗaya daidai suke. Yatafadaluna fihi bit-taqwa, wanda yafi a wajensu wajen manzo Allah wanda yafi tsoron Allah. Mutawadi'in, kowa kaskantar da kai yake. Yuwaqiruna fihi al-kabir, ana girmama manya. Wayarhamuna fihi al-saghir, ana jin kankanana. Wayusiruna zal haja, duk ma'abucin bukata manzo sallallahu alaihi wasallam a majalisarsa ana fifita shi. Wayahuduna aw qala yahfazuna, wanda duk kalma ɗaya ne, ana kiyaye fihi al-gharib, wanda bako da yazo, in bako yazo to haba haba ake da shi, ba za a bar shi cikin matsala ba. Me kake so, me za ka ci, me za a kawo ma? Qultu kayfa kanat siratuhu fi jalasatihi, to sai mu tsaya a nan gurin. Sai sayyidina Hassan ya ce wa Hind, to yaya sirarsa take, halinsa yake da mutanen da suke zaune da shi a sahabbansa, wanda idan muka zo sati mai zuwa insha Allahu sai mu tashi a nan. Duk da yake Alhamis mai zuwa babu karatu, wataƙila 14 rana ya tayo da ya insha Allahu. Alhamis mai zuwa za mu yi tafiya, don haka 14 rana ya tayo za mu zo sai mu tashi. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam da'imal bishri, Allah madaukakin sarki ya tarbiyantar da mu irin wannan tarbiyya, Allah ya ɗabi'antar da mu irin wannan ɗabi'a. Ya Allah ka sa mu yi koyi da manzanka a halayenmu da ɗabi'unka, ka sanya mu a cikin cetonsa ba don halinmu ba ya Rasul, ya Allah. Allah ka sanya mu cikin cetan manzon Allah, ka sanya mu cikin mabiyansa ya Allah, ba dan halayen mu ba, ba dan dabi'un mu ba ya zal jalal wal ikram. Allah ka bamu lafiya da zaman lafiya, Allah ka bamu albarka a rayuwar mu. Akwai ɗaya daga cikin iyayen mu Hajiya Alalibiyu ta rasu, Allah ya jikanta, Allah gafarta mata, Allah haskaka kabarinta, abinda ta bari Allah ya albarkace su. Allah ya jikan iyayen mu da ƴan uwanmu da malamanmu, Allah ya albarkaci duk abinda suka bari. Allah madaukakin sarki ya kai rahama ga gare su. Allah madaukakin sarki ya sa mu ma in ta mu tazo mu cika da kyau da imani. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.